والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زام تاشي درسينا أشرين رشدة أتكين كراتوم بداية المجتهد يو بير جواتم جماد الأولى هجرة تدبود دريهود دا أربعين ودى تيدي دا شابيو جواتم أي شكاة دبوبيو دا شاتر.
بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فيقول المؤلف رحمه الله الباب الأول
يقول المؤلف الباب الأول بابي نفركو أتكين واتو أتكين منيني كنا أتكين كتاب الغسل aha ay a cikin ahkamul haidi wal istihaba yace al kalam yanhasir fi thalathati abwab babun haila da istihaba yace maganganun da zai yi a cikin wannan ba a cikin wannan kaso ya kaso a cikin babi uku babi na farko na'am
ittafaq al muslimuna ala anna al dimaa allati takhruju min al rahim thalatha
muslimi sun yi ittifaqi akan cewa jinsin jini da yake fitowa daga cikin mahaifar mace guda uku ne
damu haif
damun jinin haila
wal kharij ala jihati sihha
shine wanda yake fita ta fuskar lafiya wato lafiya ce take kawo shi
wa da mustihaba
da damu istihaba jinin istihaba wato jinin da ya zarce jinin al'ada
wal kharij ala jihati almarad
shine wanda yake fita ta fuskar rashin lafiya in yazo sai kaji ana cewa ai ya kamata aje a ga likita amma in ku yana zuwa nan da al'ada ne ba wanda zai ce mace zai shiga likita dan ta yi jinin al'ada na'am
wa annahu ghayru damil hayl
da kuma kan cewa shi wannan jini damul istihaba ba jinin haila bane
da qawlihi alayhi salatu wassalam
saboda fadin sa alayhi salatu wassalam
innama zaliki irqun wa laysa bil hayda
wannan aike wato jinin jijiya ne wa laysa bil hayda ba jinin haila bane
wadamu nifas
wannan hadisi muttafaqun alayhi ko daga hadisin Fatima daga hadisin Aisha na qissa Fatima bintu Abi Hubaysh
na'am
wadamu nifas da kuma jinin nifas jinin haihuwa
wal kharij ma'al walad
shine wanda yake fita ma'al walad tare da yaro da aka haifa to wannan shine babi na farko anwa'ud dima wannan mahalli ijma' ne wannan nau'i guda uku na jina ne na'am
الباب الثاني
بابي نبيو كما
اما معرفه علامات انتقال هذه الدماء بعضها الى بعض
اما سنن علامم واتو جروار ودان واتو جوياور ودانن نوعي نا جيني ساشن سو يزوا غا ساشي daga wannan ya koma wannan
وانتقال الطهر الى الحيض
da kuma canzuwa da kuma canzawar yanayi daga yanayin tsarki ya zuwa ga yanayin haila
wal hayd ila at-tahr
da kuma haila ya zuwa ga tsarki
fa inna ma'rifata zalika fil akthar tambani ala ma'rifati ayyam ad-dima
to sanin wannan a mafi yawa a mafi yawan halaye yana ginuwa ne akan sanin ranakun jinsin jinin
al-mu'tada
wanda aka saba da suna al'ada
wa ayyam al-adhhar
da kuma kwanakin da suke sune na al'ada aka sanya su na tsarki
wannan nazkur minha ma yajri majra al-usul
to mu zamu ambaci abin da yake zai guda zai tafi a magudanar wato kaidodi a wannan babi kenan
waliya sab'u masa'il
sune mas'aloli guda bakwai
al-mas'alatu al-ula
mas'ala ta farko
ikhtalafa al-ulama'u fi akthari ayyam al-hayd wa aqallaha
malamai sun yi sabani akan mafi yawan kwanakin haila da mafi karancin su
wa aqalli ayyam at-tahr
da kuma mafi karancin kwanakin tsarki
farwa anfaru ya ammalik
arweto daga malik
anna akthara ayyam al-hayd
cha mafi yawan kwanakin haila
15 yawman
kwana 15 ne
وبه قال الشافعي
ده kuma wannan mai ma imamu shafi'i ya fa wannan shine kaulin imamu shafi'i
وقال ابو حنيفه
ابو حنيفه yace
aktaru 10 ayyam
mafi yawan kwanakin haila kwana 10 kwanaki 10 ne
wa amma aqallu ayyam alhayd
amma aqallu ayyamil haid mafi karancin kwanakin haila kuwa
fala haddalaha inda malik
to a wajen malik babu iyaka a gare shi na'am anyi tsallake nan ma afwan da Allah wa bi qala shafi'i wa ahmad ahmad ma kaulin sa kenan yawanci baya kawo maganganun ahmad saboda kamar yanda kuka sani imam ahmad da ba sa daukan sa a cikin fuqaha suna ganin sa a cikin malaman hadisi saboda kan ana maganan mazahib fuqaha al amsar sai ga wani ba su cika kawo shi ba na'am
bal kat takunu dafa'atu wahida indahu haydan
bal wato zubar jini daya a wajen malik takan zamanto haila a wajen sa
illa annahu la ya'taddu biha fil aqra fi talaq
sai dai baya aiki da wato wannan zubar jinin sau daya a wajen kirga tsarki wajen saki ba baya amfani da shi yana bambancewa wajen ibada sai ya ce ta bar sallah amma kuma ba za ta fita ba za a kirga ta ba wajen saki ta fita daga idda da shi saboda ihtiyat wajen sha'anin idda na'am
wa qala shafi'i
imam shafi'i ko yace
aqalluhu yawmun wa layla
aqalluhu yawmun wa layla kuma wannan ma shine qaulun ahmad kamar yanda al-hiraqi ya fada wa aqallu al-hayd yawmun wa layla wa aktharuhu 15 yawman na'am
wa qala abu hanifa
wa qala abu hanifa kuma yace
aqallu
thalathatu ayyam aqallan sa thalathatu ayyam kwana uku
wa amma aqallu tuhur
to wannan mun gama da aqwal fi aqallu alhayd wa aktharuhu ko to sai ya ce wa amma aqallu tuhur amma mafi na'am kamar
abu hanifa suka ce aqallu thalathatu ayyam to sanan idan mace ta fara yanzu za ta dena sallah ko da jinin ya dena zuwa har sai ta kwana uku
a idan ya zamanto jinin bai yi kwana uku ba ba haila bane in ya zo kawai kwana ɗaya ya ɗauke ba su ɗauke shi a matsayin haila ba na'am a idan mubtada a ce to ya danganta idan mubtada a ce ba ta san kwana nawa zai yi ba so idan sabuwa ce take fara yi kaga ba za a ce daga ta ga duf'a sai ta ce ai ba za ta je na sallah ba har sai ta yi kwana uku al-ikhtiyar yana da kyau shi yasa na dauko mana ina bada'i us-sana'i dauko mana bada'i malam nura dauko bada'i us-sana'i a can ko al-ikhtiyar na hanifa hanafiya
wa amma aqallu
tuhur abinda yake shine mafi karancin muddar tsarki
faltarabat fihi riwayatu an malik
to riwayoyi daga malik sun sassaba
faruya anhu asharatu ayyam
an ruwaito kwana 10
wa ruya anhu thamaniyatu ayyam
an ruwaito daga gare shi kwana 8
wa ruya 15 yawman
an ruwaito kwana 15
wa ila hadhihi riwaya
daga wannan riwaya ta 15
malal bagdadiyuna min ashabihi
albagdadiyun malaman wato garin bagdad suka daga cikin sahabban malik suka karkata sune alqadi alqadi abubakar akwai kafin shi isma'il alqadi Ismail ibn Ishaq al-Qadi shine daga cikin almajiran Malik wanda yake kusan ake nasabta mazhabar Baghdadi ne zuwa gare shi da kuma al-Qadi mai Abi Bakr Babaqillani ba Allahu musta'an sahibul ishraf ala madahib ahli al-ilm ba ishraf bakai al-mauna ba sarafi ba al-Baghdadi al-Qadi Abi Bakr al-Baghdadi al-Baghdadi haka ake ce masa Abu Bakr al-Baghdadi mai al-mauna ala mazhab ahli al-Madina na'am sune al-Baghdadiyun
wa biha qala al-Shafi'i
da kuma wannan riwayar ne ma Imam Shafi'i ya tafi akai
wa Abu Hanifa
da kuma Abu Hanifa
wa qila 17 yawman
a wani kaulin aka ce kwana 17
wa aqsa man aqada alayhi ijma'u fima ahsib
shine mafi tsawon abinda ijma'i ya hado a kansa a cikin abinda nake tsammani wato ba wanda ya fadi sama da kwana 17 akan cewa shine shine aqallu tuhur
wa amma aktharu tuhur
amma aktharu tuhur mafi tsawon lokacin da mace za ta yi bata haila kuwa
fa laysa lahu indahum hadd
to bashi da iyaka a wajen malamai
wa idza kana hadha
tunda sai yazo ai in bai zo ba za a ce to sai ki daina sallah ba tunda har yanzu kin kai aktharu tuhur sai ki daina sallah yanzu ya kamata a ce hailan ki ta zo na'am
wa idza kana hadha mawdu'an min aqawil an aqawilihim
to idan wannan shine ya zamanto abin ajewa daga zantuttukan su malamai
faman kana li aqallil hayd indahu qadarun ma'lumun
wanda yake yana da gurgudo sananne ga aqallan muddar haila
wajaba an yakuna ma kana aqalla min dalika alqadr
to ya wajaba ya zamanto ya kasance abin da yake ya fi karanta daga wannan gurgudon
idza warada fi sinil haidi
idan ya zamanto ya zo a shekarun haila a wajensa ya zamanto
istihaba
yanzu wanda yace aqallan haila shine kwana 3 to idan ya zo yayi kwana 1 ya dauke to nan ba zai dauke shi haila ba sai dauke shi istihaba saboda haka in mace ta bar sallah sai ta rama haka wanda yace kuma aqalluhu yawmun wa layla idan kawai jini ya dan zo duf'atan wahida sannan ya dauke to shi ma ba za ta dauke shi ba za ta dauke sai a dauke shi istihaba ne
wa man lam yakul li
aqalla anan wa yafi ihtiyat duf'a domin wanda yake mace tana wanda yake bata haila sai wanda yake zuwa mace ta ga bayan kwana biyu ya dauke shi a wajensa za ta bar sallah ba istihaba ce to da duk hukunce mai haila ba zai haukanta ba in ta bar sallah ma sai ta yi qada'i ai ba mu zo kan sifa ba muna maganan mudda ne kwanaki inda a cikin sha'anin haila ana duba suna duba mata nau'i biyu akwai mai al'ada akwai mai tamyiz akwai kuma wacce take rudaddiya almutahayyira wani lokaci kuma su ce mata almurtaba mai kai komo na'am
ومن لم يكن لأقل حيض عنده قدر محدود
wanda kuma ya zamanto ba shi da gurgudo iyakantacce ga akallan tsawon lokacin haila a wajensa
wajaba an takuna dif'atu indahu haidan
to kaga wato fitar jini sau daya ma a wajensa wajibi ne ta zamanto haila
ومن كان ايضا عنده اكثره محدودا
wanda kuma a wajensa mafi yawan haila ya zamanto iyakantacce ne
wajaba an yakuna ma zada ala zalika alqadri inda istihaba
sai zamanto abin to wajibi ne zamanto abin da ya wuce wannan gurgudan a wajensa sai ya dauke shi istihaba na'am
walakin ma hasala madhhab malik
sai dai tataccen abin da yake wato madhhabar malik
fi zalika
a cikin wannan mas'ala ta haila ta muddar haila
annan nisaa ala darbayn
cewa mata kashi biyu ne
mubtada'atun wa mu'tada
mubtada'a waje take mai fara yin haila da baje taba yi ba sai yanzu ta fara wa mu'tada da wanda take da ta riga ta saba tana da al'ada
fal mubtada'atu tatruku as-salah
to ita waje take farawa tatruku as-salah tana barin sallah
ru'yati awwali damin tarahu
da ganin farkon jini da take ganin sa
ila tamami 15 yawma
har ya zuwa ga cikar kwana 15
fa illam yanqati
idan bai yanke ba
sallat
sai tayi sallah
wa kanat mustahaba
sai ta zamanto mai istihaba wato idan bai yanke ba da cika kwana 15 din to sai tayi aiki da wannan aktharul haid sai tayi wanka tayi hukuncin abin da ya wuce kwana 15 mustahaba idan mubtada'a ce
wa bihi qala ash-shafi'i
wannan shine qaulun ash-shafi'i
illa anna malikan qala
sai dai maliki yana cewa
tusalli min hini tatayaqqan al-istihaba
za ta fara yin sallah daga lokacin da ta yaqinin cewa wannan jinin da rashin lafiya na istihaba ne
wa inda shafi'i
shi ko a wajen imamu shafi'i
annaha tu'idu salata ma salafa laha min al-ayyam
za ta rama sallolin abin da ya kubce mata ne daga kwanakin wato ba za ta fara sallah ba zati salla sai dai abin da ya wuce kwana 15 din sauran kwanakin sai tara mu wa'annan sallolin
illa aqallal haid indahu
sai dai idan sai dai a wajen sai dai aqallul haid a wajen Shafi'i illa aqallul haid sai dai abin da yake aqallul haid wato tara mu sauran kwanakin gabaki daya sai aqallul haid tunda mubtada a ce eh shine ba za ta rama shi ba wa huwa yawmun wa layla
wa qila an malik
an ruwaito daga malik
bal ta'taddu ayyamal
laddatiha
zatiha
an ce malik kuma an ruwaito daga wajensa cewa za ta kirga kwanakin tsararrinta wato sa'o'inta yan alladda ana nufin wato yan uwanta wanda suka zo su ma suka yi yaya suka yi to gidansu ba sa'o'inta a shekaru a lokacin ba
thumma tastadhiru bi thalathati ayyam
sannan sai ta yi kari da kwanaki uku ta istidhar idan ya wuce wato almubtada'a kenan almubtada'a idan ta ga wato yayyanta da sauran ƴan uwanta da suka zo yin haila kwana 6 suke yi to ita ma sai ta ce to kwana 6 ne in ya wuce kwana 6 sai ta ƙara kwana 3 ya zama to 9 to in ya wuce fa in lam yanqati iddam fa hiya mustahada in jinin bai yanke ba to mustahada ce to wannan shine suke cewa bashi da babu malikiya ba su da dalili akan al-istidhar wannan ƙarin kwana 3 na'am
wa amma al-mu'tada
to ita kuma ta biyu mu'tada mai al'ada
fafiha riwaya
tani amma to da kun ga akwai riwaya bi wajen malik kenan
na'am
itibarin aktharul haid da istibhar na'am
fafiha riwaya tani amma malik
akwai riwaya guda biyu daga malik
idahuma
riwaya ta farko
bina'uha ala adatiha
ta gina hailata hukuncin hailata akan al'adarta
wa ziyaratu thalathati ayyam
da kuma karin kwana 3
malam ta tajawaz aksara muddatil haid
matsawar ba ta ketare mafi tsawon muddar haila ba wato 15 ta aiki al'adarta ta kara kwana 3 akai amma da sharadin kare wuce kwana 15 na'am
wa thaniya
na biyu riwaya ta biyu
julusuha ila qida'i akthar muddatil haid
ta zauna ba za ta yi sallah ba har sai akthar muddatil haid ya wuce shine kwana 15 idan ya zamanto tana da al'adar kwana 7 sai jini ya zo mata to haka za ta zauna ba za ta yi sallah ba har sai ta jira yi kwana 15 ba istidhar
aw ta'malu 'ala at-tamyiz
ko kuma ta aiki da tamyiz bambancewa
in kanat min ahl at-tamyiz
in ta kasance daga cikin ma'abuta tamyizi ce me tamyiz shine yadda za ta iya bambance jinin haila da jinin da ba haila ba to tamyiz imma ya kun da launin jini wa imma ya zamo da iqbalin sa da komawarsa na'am
wa qala ash-shafi'i
imam ash-shafi'i ko yace
ta'malu ala ayyami 'adatiha
zati aiki ne da kwanakin al'adarta kawai abinda ya wuce al'ada sai ya zamanto istihaba
wa hadhihi al-aqawil kulluha
wadannan maganganu dukkanin su
al-muktalafu fiha
abab masu sabawa da akai sabani akan su a wajen malamai
ya qallil haid
a cikin wato mafi karancin haila da mafi yawan sa
wa qallil tuhur
da mafi karancin tsarki
la mustanida laha illa at-tajriba
ba su da madogara illa at-tajriba jarabawa gwada gwaji wal'ada da al'ada cewa ai sun ji a cikin mata tana haila kaza ba su taba ji wata mace ta yi haila kasa da kaza ba to a haka suke hukunci yau da gobe at-tajriba yau da gobe
wannan da yake san tambaye ki wanda yake aka yi da shi wurin wannan sabanin
shine a cine at-tajriba wal'ada za ka gani ai malik a cikin mudawwana yana fada wasu altun nisa
mata kamar da masu biya
to kuma da wannan da aka ce
biya ba ta tasiri ne
biya tana tasiri to ai shine za wato shine za a ce to yanzu in aka ce haka ne ya koma zuwa ga tajriba da al'ada to yanzu za a iya cewa ai aiki da abin da likitoci suke faɗa
za a iya
ai ko mace ma ko ita kanta mace in ta yi tafiya al'adar ta za ta iya canzawa na'am
abubuwa da mata suke yi a yan kwanakin nan na amfani da magungunan child spacing
yana rikita al'ada gaskiya ne shine to yanzu kai kamar wannan ai kaga dole aiki da abin da likitoci suke faɗa tunda dama su suka kawo shi su suka kawo mata saboda haka idan jinin yazo sai su bambance ce wannan canjin al'ada ne ko kuma canjin al'ada bane ko kuma a ce wannan jinin hormones ne suka sa shi yake tohowa canjin hormones din da aka sa ne ko kuma menene yake sa shi wato amma cewar a mayar da abun zuwa hannun likitoci wannan ya saba abin da yake ma'ruf na shari'a shari'a yawanci bata mayar da hukuncin ibadat a hannun waɗansu wanda za a ce su kadai kwararru ba a mayar da shi ga kowa ga magarin mutane ba yanzu jubu wata aka ce ba za a yi da lissafin malaman hisabi ba malaman hisabi ba malaman hisabi dai kalanda masu abin nan shine wanda za su yi lissafi wajen ganin wata ba za a yi da lissafin malaman hisabi ba saboda idan aka ce su ne kadai za su iya yi to ran da ya zamanto babu su fa sai ya zamanto an yi ta'atilin hukuncin Allah kenan to shi yasa a shari'a ba a rate hukunci ga waɗansu fi'a wadda su kadai su ne kadai za su iya to amma ai an duba istiqra ya nuna kan cewa a shari'a ba a haka shi yasa abubuwan da aka sanya na alamomin ibada abu ne wanda yake da wanda yake mutahassis da ba mutahassis ba duk su daidai ne a nan wajen shi ne to ai shi din ne to kaga anan sai a ce kenan babu hukunci na'am wai abinda yake nufi idan mace ta al'ada za a ce ta je wajen likita ya je a dauki ko a ce ai test ko a ce ai scanning a gani in scanning ya nuna kan cewa wannan wani irin jini ne sai a tabbatar wannan jini ne wanda yake yazo na al'ada ko ba jinin al'ada bane shi ne yake nufi na'am wa kullun kowanne daga cikin malaman nan
inna ma qala min zalika ma
to wannan tanwin din wani irin nau'i ne na tanwin wa kullun tanwinul iwad iwad an madha anil jumla ko an kalima na'am
inna ma qala zalika ma dhanna
inna ma qala min zalika ya faɗa ne daga cikin wannan wato aqwal da aka ambata abinda yake kyautata zaton kan cewar yau da gobe ita ce ta tsayar da shi akan wannan ita ce madogararsa ya gani a yau ya gani gobe ta jiri ba an gwada a wannan mace an ga abin haka yake to kuma saboda sassabawar wannan a cikin mata
asura an yu'rafa bit tajriba
ya zamanto yana da wahala a sani ta hanyar tajriba ta hanyar yau da gobe wato sanya iyakoki ga waɗannan al'amura a cikin mafiya yawan mata
wa waqa fi zalika hadha al-khilaf
alladhi dhakarna
na
haka sai wannan sabani wanda muka ambata sai ya afku
wa innama ajma'u bil jumlati
abunda dai suka hado akai a ciki a wato a dunkule
ala anna dama
shine cewar jini idan ya shude
aksara min mudda
min muddati akthar mafi tsawon ya zamanto ya ketare mafi tsawon muddar ya ketare muddar mafi tsawon haila
annahu istihada
to wannan cewa wannan jini istihada ne wannan sun yi istihada sun yi ijma'i akai
da qaulin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatacce ga Fatima bint Abi Hubaysh
fa idha aqbalat al haidatu
idan haila ta fuskanto
faturki salat
kibar sallah
fa idha dhahaba qadaruha
to idan gurgudanta ya tafi
faksili anki dama wa
ki wanke mai kanki ki wanke jinin daga gare ki kuma ki sallah
wal mutajawizatu li amadi aksari ayyamil haidi
wanda ta wuce mafi tsawon lokacin mafi tsawon mudda kwanakin haila kuwa
dhahaba anha qadaruha daruratan
to kaga bisa tilas gurgudan haila ta wuce mata na'am
inma sara shafi'i wa malik
to abin da yasa ash-shafi'i da malik suka tafi
radiyallahu anhuma
da malik radiyallahu rahimahullah Allah ya ji kansa
fil mu'tada
a cikin mace wadda take al-mu'tada
fi ihdar riwayatayn anhu
a cikin dayar riwayoyi daga gare shi da aka ruwaito daga gare shi
ila annaha tabni ala adatiha
da akan cewa ya zuwa ga kan cewa za ta yi gini ne akan al'adarta saboda hadithin Ummu Salama
alladhi rawahu fil muwatta
wanda ya ruwaito shi a cikin al muwatta
anna imra'atan kanat turaqu dima
cewa wata mace ta kasance tana zubar da jini
ala ahad rasul
a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
fastaftat laha Ummu Salama
sai Ummu Salama sai ta yi neman mata fatawa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace
litanzur adad al layali wal ayyam
ta duba ta ga irin adadin darare da kwanaki
allati kanat tahiduhunna
wanda ta kasance tana yin haila a cikin su
min ash-shahr
daga wato a cikin kowane wata
qabla an yusibaha allazi asabaha
kafin abin da ya same ta ya same ta
fal tatruki salata qadra zalika min ash-shahr
to sai ta bar yin sallah gurgudan waɗannan kwanakin na wata
fa idza khallafa zalika
idan wannan fa idza khallafat zalika idan ta sa wannan a bayan ta wato ta ketare waɗannan kwanaki to sai wanka
summa litastaffir
sannan ta yi kunzugu da wani tufa
summa litusalli
ta yi sallah kaga wannan ta mai da ita zuwa ga me
al'ada
na'am
fa alhaqu hukm alhaid
sai suka riskar da hukuncin mai haila da take yin shakka akan cewa jininta ko na istihada ne da hukuncin mace mai yin istihadar wadda take shakka cewa ko jinin nata na haila ne sai suka sa su duk hukunci daya mai haila tana shakka istihada ne ko mai istihada tana shakka cewa ko haila ne na'am
wa inma ra'a aidan fil mubtala'ati
kuma abin da yasa malik yaga kan cewar a wajen mace mai fara yin haila al-mubtada'a
an yu'tabara ayyamu ladatiha
tayi izina da wato kwanakin a tsarorinta
da anna ayyamu ladatiha
saboda kwanakin tsarorinta
shabihatan bi ayyamiha
shabihatun mai masu kama ne da nata kwanakin
faj'ala
hukumuhuma wahidan sai sanya hukuncin su daya
gargado
kamar gado na'am
wa amal istihar alladhi qala bihi malik li thalathati ayyam
shi ko kari na kwanaki uku wanda malik yayi tafi yayi ruko da shi
fa huwa shay'un infarada bihi malik
abu ne wanda malik shine ya kadaita da shi
wa asabu hura
da kuma malaman mazhabarsa Allah ya ji kansu
wa khalafahum fi dhalika jami'u fuqaha'i al-amsar
dukkanin malaman manyan malaman fiqihu na garuruwan musulmi suka saba musu
ma ada al-awza'i
banda al-awza'i yayi muwafaqa da malik
lam yakun lidhalika dhikrun fil ahadith ath-thabita
domin wannan istihar din bashi da ambato a cikin tabbatattun hadisai
wa qad ruwiya fi dhalika atharun da'if
an ruwaito wani wato wata riwaya atharun da'if wata riwaya wadda take mai rauni shine ibn hazm yace wa hatajja lahu ba'd muqallidihi bi hadith su'in ruwinahu min tariq Ibrahim ibn Hamza an ad-Darawardi an Haram ibn Uthman an Abdurrahman wa Muhammad ibn Jabir an abihima qala ja'at Asma bint Murshid al-Harithiyya ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ana jalis gashan dai ya kawo shi fa kana hadha al-ihtijaj أقبح من القول المحتج له به لأن هذا الخبر باطل إذ هو ممن فرد به حرام ابن عثمان ومالك نفسه يقول هو غير ثقة me mustanadin su na'am
shi ne gani da kuma na ce kamar tsara kwana ku saboda dai a tabbatar dai
da sallad ato al-ihtiyad yaktadi ai ko ba haka ba al-ihtiyad shine ta ki sallah ko ku tai sallah
sallah
sallah ne eh to shi malik ya dubi ya dubi al-asl ne ko al-asl ba ta sallah saboda haka fala tantaqil illa bi yaqin sai da yaqini alaikin la yuzalu bishak to amma kuma aka tsaya aka duba kan cewa al-asl anna shi al-asl shine kan cewa zimmatuha mashghula kana neman ta da ibada ta bar haila bi yaqin saboda haka amma kuma tana shakka akan wannan jinin saboda haka fala tatrukuhu illa bi yaqin bala fala tatruku sala illa bi yaqinin akhar saboda haka sai ta koma asali kan ta sallah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك